أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أصحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد Imam Muslim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka. Darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata. Insha Allah. Darasinmu na yau zai kasance akan cika alƙawali, inda za mu yi bayani dangane da abin da ya shahi ma'anan cika alƙawali da kuma ayoyin alƙur'ani masu girma da suka yi bayani kan haka, kan muhimmancin haka da lazimcin intizami da shi, hakanan ma da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ma abin da yake da alaka da wannan mawdu'in. Da fatan Allah subhanahu wataala zai amfane mu. Na farko dai za mu ga cewa malaman akhlaq sun ba da ta'arifata daban-daban dangane da abin da ya shahi ma'anan cika alƙawali da kuma kiyaye alƙawali, inda daga cikin waɗannan ta'arifatun da suka bada suke cewa wa huwa an yafiya al-insanu bima wa'ada bihi bi suratin kamilatin wa sadiqa. Wannan kenan shine ta'arifi na harko. Suna cewa shine ya kasance kenan mutum ya cika da abinda ya kasance yayi alƙawali da shi cikin cikakken sura, cikin kuma kammalallen sura kuma da gaske. Wannan shine ma'anan cika alƙawali. Wato in kai ma wani alƙawali ka ce wani zani baka kaza, ko wani zani ma kaza, ko wani mu haɗu wuri kaza, to zaka samu cewa mutum yakan kokarin kammala wannan alƙawalin da yayi ya kuma cika shi a cikin sura da take tabbatatta, kuma a cikin sura da take kammalalla. Yin haka shine alƙawali, kuma yin haka shine cika alƙawali. Wato mutum zai yi alƙawali lazim ne ya kasance kenan ya cika. Kenan magana maganan kenan cika alƙawali yana buƙatar zaman to an san menene alƙawalin, sannan kuma me ma'anan cika shi. Kenan nan wurin ta'arifin yana nuna mana kenan cika alƙawali shine ya kasance kenan mutum ya aiwatar da abin da yayi alƙawali kan cewa zai yi, ko zai bada, ko zai aikata, ko abin da ya kama da hakan. Hakanan suna da wani ta'arifi daban shi ma wanda suke cewa wa huwa aidan ada'u haqqil muslim allazi sana'a ma'ahu al-jamil. Aka ce wani yana da alƙawali, yana nuhin kenan yakan bada haƙƙin dan uwansa musulmi wanda ya kyautata masa, yi masa aiki mai kyau. Ta idan mutum yayi maka alkhairi, idan mutum ya nuna maka mutuntaka, idan kai zama mai kyau da mutum, to yana buƙatar ya kasance kenan ka cika masa alƙawali. Ta wani hanya shine ya kasance kenan ka bashi haƙƙin da yake da shi a kanka. Mutum da ya kyautata maka yana da haƙƙi a kanka. Shine na harko na ka gode masa, kuma ya kasance kai ma ka maida masa da abin da ya kasance alkhairi, ba ka maida alkhairin shi ba da mummuna. In kai haka baka da alƙawali, kuma baka cika masa alƙawali ba. Amma in ka kiyaye haƙƙin shi, zai kasance kenan ka cika masa alƙawali sakamakon kyaukyawan abin da yayi maka, ko kuma kyaukyawan hulɗan da yayi da kai. Kenan wurin muna ganin yin haka yana nuhin kenan cika alƙawali. Idan ya kasance mutum ya bada haƙƙin mutum da ya kyautata masa, ana ce masa ya cika alƙawali. In kun bai bada ba, sai a ce masa ya saba alƙawali. saboda haka akwai kuma wasu ta'arifat daga cikin su wanda malaman akhlaq suke bayyana suke cewa huwa aidan ada'ul huquq allati alayhi li ahlihi wa aqribaihi wa li kulli muslimin bi kulli hubbin wa ikhlas wato shine kasance kenan mutun ya bada haƙoƙi wanda suka rata ya auyen shi sawa'an ya kasance wannan haƙin na iyalansa ne matar shi da ƴaƴan shi ko kuma na makusantan shi ne iyayen shi ƴan uwan shi hakanan kuma koda ya kasance haƙin wani musulmi ne a zamanto ya kiyaye wannan haƙin kuma ya bada shi da dukkanin so kuma da dukkanin ikhlasi wannan shine ma'anar cika alƙawari kenan muna ganin wannan ta'arifofin biyu wanda muka ambata na ƙarshe duka suna nuna kiyaye haƙoƙin mutane da kuma bada su ma'anar cika alƙawari kenan idan ka bada haƙoƙin mutane wanda suka rataye a wuyanka sawa'an na iyalinka ne na makusantanka ne na abokananka ne na ƴan uwanka musulmi ne in ke hakanan ana kiranka da sunan mutumin da yake da alƙawari ko mutumin da ya cika alƙawari kinan wannan zai iya bada ma'anar cika alƙawari saboda kenan wannan cika alƙawari wani irin sifa ne malaman akhlaq suna cewa wa huwa min al-akhlaq al-hamida allati taqsibu al-insana thiqata mu'ashirihi وميلهم إلى معاملته ومعاونته وينال من الناس حسن الذكر في حياته ومماته wato wannan cika alƙawari mutumin da ya sifantu da shi kuma ya iltizami da shi kuma ya kiyaye shi yana tattare da kenan kyawun ɗabi'u wanda suka dace zamanto an yaba musu wanda suke ba mutum ya kasance ya samu sika a wurin mutanen da yake zaune da su hakanan kuma zai ingiza mutane ya kasance sun karkata zuwa gare shi ya zamanto kuma sun taimake shi sai kasance kenan ya samu kyaukyawan ambato a wurin su mutane a halin rayuwar shi hakanan kuma a halin mutuwan shi wannan nuna mana kenan sifa ne wanda yake mai kyau kuma sifa ne wanda ya dace kasance musulmi mumini ya sifata da shi saboda kyawun sakamako da kuma tasirori wanda yake tattare da su duk mutum da aka ce yana da alƙawari kuma yana cika alƙawari zaka samu cewa mutanen da suke kewaye da shi suna yarda da shi ɗan gidansu ne abokanan shi ne al'umma ne suna yarda da shi za su ba shi sika za su yarda da shi za su aminta da shi idan ya kasance yana cika alƙawari sabani haka kuma zai sa ya zamanto ba su yarda da shi ba su nisance shi kuma ya kasance ba su karkata zuwa gare shi sannan wannan sika din da mutum zai samu a cikin iyalan shi a cikin dangin shi a cikin abokanan shi a cikin al'umman shi sakamakon iltizami da yake yi da kiyaye alƙawari da kuma cika alƙawari wannan bai takaitu ba kawai a cikin rayuwar shi wani al'amari ne wanda zai bi shi har bayan rasuwar shi duk lokacin da aka tuna shi za a ce wane yana da alƙawari wane kammalallen mutum ne wane yana cika alƙawari sai zamanto ambato mai kyau ya hito daga bakunan mutane dangane da shi kamar yadda muke gani dangane da abin da ya shahi magabata duk wanda ya abin kwarai za a yaba masa kuma a roƙa masa Allah subhanahu wataala ya dade shi duk wanda ya mummuna abu kuma za a zamanto an bayyana kuma tana yawan ya kasance an tsine masa inda abin da ya aikata mummunan abu ne sosai wanda ya cancanci haka ya zamanto kenan ba ambace shi ba da ambato wanda yake mai kyau kenan nan zamu iya ganin kyawun ɗabi'u suna iya bin mutum har lahiransa har bayan rasuwar shi dangane da abin da ya shahi ambaton mutane in alkhairi ne zai kasance an ambace shi da alkhairi, in sharri ne zai kasance an ambace shi da sharri, wal azbila. Saboda haka wannan ya nuna mana muhimmancin wannan sifa din da kuma kimanta a mahanga na malaman akhlaq. Amma in zamu zo dan gani da ayoyin alqur'ani masu girma, al misali aya ta 54 a cikin suratu Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wadhkur fil kitabi isma'il innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya. Inda Allah subhanahu wa ta'ala yake ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana ma mutane abin da yazo a cikin littafi dangane da annabi Isma'il ala nabiyina wa alihi wa alayhi salam, yake cewa shi annabi Isma'il alayhi salam ya kasance sadiqal wa'd, ya kasance mutum ne wanda yake da gaskiya wurin cika alƙawari, mutum ne wanda yake cika alƙawari bi suratin sadiqa, kenan cikin sura take kammalalla kuma da gaskiya, yana ba alƙawali muhimmanci kuma yana ba cika alƙawali muhimmanci kuma yana iltizami da alƙawali. Wa kana rasulan nabiyya, hakanan kuma ya kasance manzo ne kuma ya kasance annabi ne. Wannan kenan zamu gani a cikin wannan aya mai girma, Allah subhanahu wataala yana son ya bayyana mana muhimmancin cika alƙawali da kuma ya kasance mutum ya gaskato wurin cika alƙawalin shi, inda yake nuna mana sifa ce mai kyau kuma daga cikin sifofin annabawan shi wanda ya yarda da su, daga cikin annabawan shi wanda ya yaba ma, daga cikin annabawan shi wanda ya karrama da annabci kuma ya maida su abin koyi a cikin al'umma. Saboda kenan tunda Allah subhanahu wataala yana son ya kasance mun yi koyi da annabawa, daga cikin sifofin annabawa akwai cika alƙawali, saboda haka lazumi ya kasance mutum yayi koyi da su wurin cika alƙawali. A same ka mutum mai alƙawali kuma mai cika alƙawali a cikin dukkanin al'amuranka, cikin maganganunka, cikin ayyukanka, cikin mu'amalolinka, ya kasance in kai magana da mutane kai alƙawali da su kana cikawa. Wannan sifa ne mai kyau, mu sifa ne na annabawan Allah subhanahu wataala, wanda yake yana da kima, yana da daraja, yana da muhimmanci a wurin Allah subhanahu wataala, inda Allah subhanahu wataala ya ambata ka a cikin alqur'ani mai girma. Hakanan zamu ga aya ta 34 a cikin suratul Isra, Allah subhanahu wataala yake cewa wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula, yake cewa ya ku mutane ku cika alqawali, idan ku kai alqawali ku cika ku kiyaye alqawlanku. Saboda me? Saboda alƙawali ya kasance abin tambaya. Idan mutum yayi alƙawali an rubuta, mala'iku sun rubuta, kuma ana jiran me zai yi da wannan alƙawalin, zai cika ko zai saba. Shi yasa yana da kyau kasance mutum ya kasance daga cikin masu kiyaye alƙawali, masu cika alƙawali, saboda abu ne wanda yake ba makawa. Allah subhanahu wataala zai tambaye ka ranar tashin alƙiyama, a wurin hisabi Allah subhanahu wataala zai tambaye ka wane kai alƙawali rana kaza baka cika ba, wane kama wane alƙawali rana kaza baka cika ba, Allah ta'ala zai tambaye ka. Saboda ka rashin cika alƙawali zunubi ne daga cikin zunubai wanda Allah subhanahu wataala zai kama mutum da shi ran ta shi ran, kuma zai ma mutum hisabi akan shi. Kenan wannan ya nuna mana kenan alcika alƙawali wani abu ne wanda yake da matukan muhimmanci, yake da matukan kima, wanda ya dace ya kasance mutum ya kula da shi a cikin dukkanin sha'anoninsa, ya ga cewa ya samu kanshi daga cikin mutane masu cika alƙawali. Hakan ya zo cikin hadisi a cikin Kanzul Ummal, hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inda yake cewa al'idatu dainun wailun liman wa'ada thumma akhlafa, wailun liman wa'ada thumma akhlafa, wailun liman wa'ada thumma akhlaf. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa cikin wannan hadisin mai girgizawa, wannan hadisin mai jijjiga mutumwa waqa'an, idan mutum ya tadabburi a cikin sa, hadisi ne wanda yake yana da ban tsoro sosan gaske, saboda rashin kiyaye alƙawali miyezi ijawo ma mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa alƙawali bashi ne bashi kuma wajibi ne zaman to an bada shi Allah ta'ala zai tambaya akan shi haƙi ne wato mutumin wanda ya kai ma alƙawali yana da haƙi akan ka ka cika masa alƙawalinsa in har baka cika ba yana bin ka bashi saboda haka alƙawali bashi ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan yake cewa wailun liman wa'ada thumma akhlaf so uku manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake hadin wannan ibara din bone ya tabbata ga mutumin da ya alƙawali sannan ya saba bone ya tabbata ga mutumin da ya alƙawali sannan bai cika ba bone ya tabbata ga mutumin da ya alƙawali sannan bai kiyaye alƙawalin shi ba wannan ya nuna mana kenan saba alƙawali yana tattare da azaba ranar tashin alƙiyama a cikin wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda hadarin al'amarin da girman al'amarin so uku yana maimaita wannan kalma din wailul liman wa'ada thumma akhlaf kina ya kamata ya kasance mutum nazari ga waɗannan hadisai nazari ga wannan ayoyin ya kasance ya shiga cikin hayyacin shi dangane da alƙawalan da yake ma mutane kasance ya cika wannan alƙawali din yi kokarin ganin cewa samu kanshi a cikin masu cika alƙawali masu iltizami da alƙawali masu cika alƙawalansu wannan shine abin da zai iya bashi kyaukyawan rayuwa a wannan duniya din sannan kuma ya bashi kyaukyawan sakamako a ranar tashin alƙiyama wannan kenan da fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu cikin abin da muka ambata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin